الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله تشيغ بركة تصريفي أولا للتافي مع البركة ميسونا متن البناء والأساس زام تاشي أبرك الشافي وتنا شاهد farkon shafi na 14 darasin da ya gabata an kwana akan wato abwab na sulasi an kawo babu guda 6 sulasi mujarradi to za a tashi a nau'i na gaba kuma sai ce wasna 10 baban haka nan akwai babuka guda 12 sai ce su kuma limazada akan kawo su gadu wani fi'ili da ya haura ala sulasi akan mi harafi uku sai ce wa huwa thalathatu anwa'i to shi sulasi mazidi nau'i uku ne sulasi mazidi nau'i uku ne annaul awwal nau'i na farko wa huwa mazidi fihi harfun akwai fi'ilin da yake sulasi harafi daya kacal aka kara masa sai waye gari ya koma rubai to shine ala sulasi akan shi sulasin to shi wanda aka kara ma harafi daya shi ma wa huwa salastu abwabin babe uku ne mazidi sulasi bi harfin wahidin akwai mazidi sulasi bi harfaini akwai mazidi sulasi bi salasati ahrufin to sai ya fara da wanda aka kara ba harfi daya albabul awwal babe na farko af'ala muna da ma'aunin af'ala yuf'ilu if'alan mazdari kenan to kaga af'ala asluhu fa'ala ne kina hamzan nan ta farko ita ce za'ida ita aka kara ita ce ta dadi ko to mudari'i yuf'ilu kaka ce yaf'alu yuf'ilu ya undin sai kai mata dhamma wad dhammu min asliha ar-ruba'i misli yajibu min ajaba ad-da'i ko ba ku yi mulhatul i'rab ba to duk wani fi'ili ruba'i to harafin mudara'a dhamma ake masa a mudari shine wa dhammu min asliha ar-ruba'i misli yujibu min ajaba ad-da'i kaga ajaba sai ka ce yujibu ba za ka ce yajibu ba na'am yawa af'ala sai ka ce yuf'ilu sai ce mawzunuhu abinda za a auna da shi wannan ma'aunin ma'ana lafazin da za a auna kamar akrama kaga ya daidai da af'ala sai a ce yukrimu masdari sai a ce ikrama akrama ya girmama yukrimu yana girmamawa ikraman girmamawa to kaga yukrimu ya daidai da yuf'ilu ikraman ya daidai da if'ala ko to dan asalin sa karuma ne ya karumu to amma sai aka yi masa ziyadar hamza a farko wa alamatuhu to wace alama malan zaka bani in iya gane wannan babi sai ce abu ne mai sauki ga formula za a baka ka kiyaye ta shine an yakuna madihi fi'lin sa madi ya kasance ala arba'ati harufin ya zamo yana da harufa hudu amma fa bi ziyadatil hamzati ka kiyaye fi awwalihi sharadi ya zamo an yi masa karin hamza a farko an gane kina hamza kaga ba ta asali bace yawa to shine alamar da zaka gane shi kamar akrama muka ce asluhu karuma akada asluhu qaada banda irin su akala saboda me kuma harufa uku ne kaga shi be baya ciki amma irin su ajalasa to kaga duk suna ciki irin su aqara'a da makabantan su kharaja to sai ce wa bina'uhu kuma akan gina shi ma'ana saboda wace fa'ida ake yin wannan ƙari
na'am
an gani
saboda
al'aslu idan aka gina lafazi kuma aka ƙara masa wani abu to akan samu ƙarin ma'ana an gani suna cewa ziyaratul mabna tadullu ala ziyaratul ma'ana galiban eh mafi yawan lokuta in lafazi aka ƙara masa harufa to ma'anarsa fa takan ƙaru takan dadu akan ma'anarsa ta farko qabla ziyada na ba tara an gani to ba zai yi a ce da karuma da akarama ma'anarsa daya ba dole hamzan nan da ta shigo akwai wani sabon abu da ta zo da shi wanda babu shi cikin karoma na fataran gani to shine zai gaya maka sai ce litta'adiyati galiban ma'anonin suna da yawa amma galibi duk sanda kaga an ƙara masa lasi hamza a farko to ana yi ne saboda ta'adiya da yana lazimi baya ta'adiya sai a sa masa hamza ta ƙari sai ya zama yana ta'adiya kamar karuma lazimi ne lazimi ne baya ta'adiya baya buƙatar wani mafu'uli an gani to amma saboda in ka ce ya karumu ma'anarsa ya sifanta da sifa ta karanci an gani karuma ya karumu kenan ya zama mai karamci ba wai yana karamawa ba a'a ya zama mai karamci karuma kenan ya karumu yana zama mai karamci a karan kansa kaga yanzu sifar lazima ce bata ketare shi ta je ta fada ba wani ba to sai yanzu so kake ka ce ya girmama wani kaga babu ta cikin karuma babu ta cikin yukurimu a ya karumu to shine sai aka ce a ƙara hamzat saboda don wannan ma'ana da ake son a ce yana girmamawa to shine sai aka ce a karama ai gairo an gane yanzu karamcin ya tsallake shi ya je yami bayan da kuma lazimi ne to wannan shi ake kira ta adiya to wannan shine fil galib amma akwai wasu ma'anoni waɗanda ba wannan ba da ake ƙara ita shi wannan lafazin saboda shi amma dai wannan ita ce mashhuri kuma ita tafi shahura kuma ita tafi rinjayi ita tafi rinjayi shi yasa ya ce wa ƙadi ya kulu laziman wani zubin kuma akan iya yin ziyada din kuma ba don ta'adiya ba kuma yana nan a lazuminsa an gane yauwa suna cewa akan yi shi kuma lid ad-dukhulu fi shay'i an gane yauwa shine fa'idarsa kamar yadda zai kawo misali sai ce misalul muta'addi misalin mai ta'adiya nahu akrama zaidun amran zaidu ya girmama amru kaga yanzu girmamawa ta tashi daga zaidu ta koma ga yauwa da kuma ta takaita gare shi zaidu shine adda karancin sa to shine karuma ya karumu to yanzu in muka ce muna son mu ce zaidu yana girmama amru kaga akwai wannan ma'ana cikin karuma babu ta to wannan ya tilasta mu dole mu yi aro sai mu ƙara hamzatul wasli a farko kan gane sai mu ƙara ita hamza din to wannan shine to sai ce wa misalul lazimi to inda kuma aka yi ziyada amma kuma ba dan ta'adiya ba yana nan ma lazimin sa kaba kace asbahar rajul tun ya waye gari kaga ad-dukhul fi shay'in kenan ai dakhala fi sabahi kenan da ba cike yake ba da ba cikin wayuwar gari yake ba cikin duhu yake yanzu kuma to kaga dakhala kenan to wannan ana yin shi saboda wannan fa'ida din irin su asharaka irin su amsa an gane
na'am
to duk wannan akwai wannan albabu sani babe na biyu fa'ala yufa'ilu taf'ilan akwai kuma sulasi da aka yi masa ziyadar ainul kalima aka kawo irin ta shine fa'ala yufa'ilu taf'ilan mawzunuhu abinda za a auna da shi shine farraha yufarrihu sai ka ce tafrihan tafrihan an gani asalin sa fariha ne ya farahu fariha yayi farin ciki ko ya farahu yana mi yana farin ciki to me yake sa a ce farraha to shine zai ba bayani tunda kai wancan ka sani to kila wata ran kana karatu sai ka ga farraha to shine zai gaya ba dalili kaga ya sabu ƙari kenan da ainul kalima ɗaya ce yanzu kuma an ƙara ɗaya sai aka yi mata shadda wa alamatu alamar sa an yakuna madihi ala arba'ati harufin ya zan madin sa harufansa hudu ne bi ziyadati harfin wahidin saboda an ƙara harafi ɗaya bainal fa'i wal aini tsakanin fa'ul kalima da ainul kalima min jinsi aini fi'ilihi amma ba a jinsin ainin fi'ilinsa aka ƙara ba wai wani harafin daban ba to me ke sa aka kawo wannan ma'auni me fa'ida sai ce wa bina'uhu litaksiri galiban shi kuma akan kawo shi dan a nuna yawaituwar aiki fariha kawai yayi farin ciki amma farraha anan gane zai iya ɗaukar yayi farin ciki da yawa an gani yawwa kuma yakan iya zuwa taɗiya ɗin ai farraha gairo ya farranta ma wani ransa to ana yin wannan an gane duk da galibai an ce farraha to ana nufin ya farranta ma waninsa amma dai in kana son ka ce kuma yayi farin ciki da za ka yi cewa farraha yayi murna yayi farin ciki da yawa kuma lake cewa kuma waninsa ya faranta marai sai tashi daga lazimi zuwa mai ta'adiya ke gani yawwa tunda fariha lazimi ne to wa qad yakunu fil fi'li kuma wani zubin yawaitu wannan yana iya kasancewa aikin ne ya yawaita nahu misali tawafa zaidun alka'bata zaidu tawafa asluhu daga tawafa ne tawafa zaidun alka'bata zaidu ya kewaye ka'aba sai zannan kana son ka ce yayi dawafi mai yawa ba so ɗaya ba ba so biyu ba so uku ba yayi waita to sai ka ce tawafa ko وليطوفوا تو اي شيء ني wannan شيء ني wannan اي للتكسيري ني يوه يوه سي بايد da wannan ma'ana يوه ga ta'adiya kuma ga takasiru din su yawaita kewayawa ga ka'aba to haka shi ma qawafa zaidun lil ka'bata zaidu ya yawaita menene yawwa tawafi an gane
na'am
to wannan shine to sai ce wa qad yakunu fil fa'ili wani lokacin kuma at-takasiru din yana takaituwa ga fa'ili yana zuwa ga fa'ili ne ba ga fi'ili ba
na'am
ina misali nahau mawatal ibilu mawata
na
kun ji abin sabo kai ba sabo bane ai mata ne daga mata ne matal ibilu raƙumi ya mutu to sai kana son ka ce sun yawaita mutuwa sai ka ce mawatal ibil eh ai raqun nan sun mutu da yawa eh shikenan ka tashi daga mata ka koma mawata ko mawatan nasu ai mutane sun mutu da yawa fi balade kaza a gari kaza eh to kaga anan yawaituwan ya takaita ga fa'ili eh ba ga fa'ilin ba tunda nan raqumin kaga shine fa'ili kuma shine yawaita mutuwan sabanin can dawafa yawwa kaga zai da shine fa'ili to dawafin ne ya yawaita ba zaidun ba kun gane bambanci yawa shi a takasiru din yakan zo ko ga fa'ili ko ga fa'ili waye to shine wa qad yakunu fil maf'uli wani zamin ma yake kasance ba ga maf'uli na misali gallaka zaidun al abwaba gallaka eh ko zaidu ya yawaita ne rufe kofofi to ka gani shi ba sai aka yi ta daifin sa yawa to wannan shine amma in kace agalaka zaidun al baba ko al abwaba kawai ya rufe kofofi ba wani abu da ke nuna menene yawaituwar kofofin an gane eh to amma in kace gallaka kaman can na Yusuf wa gallakatil abwaba an gane yawa saboda kofofin na da yawa to shi yasa sai tan yawa ta kulle su gaba daya kofofin gidan duk inda wata kofa take wanda za ta ba mutun dama ya shigo gidan ko wanda a ciki ya fita sai da ta rufe shi sai da rufe shi sannan daga baya bayan ta gama ta ce hay talaka to to wannan shine eh a gare na wannan shine to semi albabu salis sai fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan eh akwai fa'ala asluhu fa'ala kaga sai ka kara masa hamza tsakanin fa'ul kalima da aidul kalima sai tashi daga fa'ala ya koma fa'ala to mudari sai ka ce yufa'ilu mufa'alatan masdari kenan wa fi'alan masdari na biyu wa fi'alan masdari na uku kenan kaga shi masdari uku mawzunuhu abinda za a auna da wannan ma'aunin da shi qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan wa qitalan eh qatala kaga asulu qatala ne sai koma qatala eh kaga kenan lalle akwai wata ma'ana wa alamatu alama wannan awan an yakuna madihi ala arba'ati ahrufin yazan madin sa harufa hudu ne bi ziyadati alif ta hanya qara alif bainal fa'i tsakanin fa'un wal aini da kuma ainu to ce fa'ida ke sa aka wannan awan lil musharakati bainal lisnaini in kana son ka nuna tarayya tsakanin bangare biyu to sai ka kawo shi amma galiban wannan shine galibi ba yau ko yaushe ba ba ko yau shafa'ala yakan zo dan musharaka ba dan gane wa qad yakunu lil wahidi musharakan ma wani zubin takan iya kasancewa ga mutun daya eh ba wai bainal al-ithnaini ba to misalul musharakati bainal al-ithnaini misalin musharaka tsakanin abu biyu ko mutun biyu na hau qatala zaidun amran zaidu da amru sun yaƙi juna zaidu na yaƙan amru amru na yaƙan zaidu to shine sai a ce qatala amma in kana son ka ce zaidu ya yaƙi amru to sai ka ce qatala eh ko ya kashe shi ko ya wami sai ka ce qatala an gane in ya za aikin ya gudana ne a bangare daya to ba za ka kawo awun fa'ala ba an gane yawa misali kai wani yazo dai ya samu mutun kwance sai ya kashe shi to sai ka ce qatalahu an gane in kuma shi ya dauko makami wancan ma ya dauko nashi makabi sai suka gwabza to ko da ɗayan ya kashe wani sai kace katala fulanun fulana eh an gane ko eh wannan shine to wannan shine
na
to asali ita almuqatala shine fada eh fada domin aibanta sashi ko kashe sashi ko illata sashi shi ake kira da almuqatala ba wai kisa ba kai tsaye alqatl shine kashi kan gane shine kashi eh amma almuqatalatu to zai daukan fada zai daukan wani abu da aka gudanar dan kowa yana son ya illata dan uwansa to duk muqatala ake kiran sa kamar yara wanda ya jefe dan uwansa wannan shi ma ya jefe dan uwansa to muqatala ce ko wanda ya bugi dan uwansa shi ma wannan ya rama shi ma muqatala ne eh amma ana son a ce kashi kisa to katalo ake kawowa an bayyanta katalo ake kawowa wa misalul wahidi akwai inda ku musharakar za ta takaita ga abu daya nahu qatalahumullah to nan ba ran musharaka bane ka gane tsakanin mutum biyu a ta takaita ne ga dayan shine Allah eh Allah shine ya musharaka da kansa ya yake su ba wai tsakanin sa yawa musharaka ne ta takaita iya shi an gane to akwai wannan eh shi yasa wasu masu tafsiri sun zo kai sai su ce ma'anar qatalahum eh kawai an ce qatalahum ne lil mubalaga amma dai ma'anar qatalahum ne eh to wannan shine to wannan sune babuka guda uku kaga na farko shike da karin hamza a farko na biyu yana da at-ta'if na ainu na uku yana da karin alif tsakanin fa'ul kalima da ainu al-kalima kaga af'ala yinko fa'ala fa'ala to wannan sune darasi na gaba za a shiga kuma mazidi bi harfaini sulasi wanda shi kuma harufa guda biyu suka shige shi eh to sai a haddace uku din da kuma dalilin da ke sa a kawo su to wannan zai taimaka maka eh ko da ka gansu a karatu to zaka san yadda zaka fassara aka fassara shi nasi din to subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah sayala idatul wasdiya ko